things he never had. Da 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 da. Do, 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 do. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Da 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 da. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. 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 Gonna take some time to do the things we never had. Ooh.